A gefen taron kolin da ake gudanarwa a birnin New York, an gudanar da wani taron tattaunawa tsakanin mambobin kungiyar tarayya Afirka da jami'an Majalisar Dinkin Duniya domin neman hanyar da kasashen Afirka za su kara taka rawa wajen gudunmawar da suke baiwa Majalisar Dinkin Duniyar da kuma tattaunawa kan hanyoyin da kasashen Afirka za su bi domin samun cin moriye shirye-shiryen da ke akwai a Majalisar Dinkin Duniya. Da yake zama shugaban kungiyar tarayya Afirka kuma shugaban kasar Gina Alpha Conde ya halarci taron inda ya jawabi kan batutuwa da dama da suka hada da bukatar da ke akwai ta sake samar da sabon tsarin gudanar da ayyukan kungiyar. Ya kuma yi magana kan yaki da ta'addanci da ake yi a wasu kasashen Afirka da ma hanyoyin da za a bi don samar da ci gaba a nahiyar baki daya. A ɗaya ɓangaren kuma, taron ya samu halartar tsohon shugaban ƙasar Najeriya Olusegun Obasanjo, duk da yake dai bai yi wani jawabi ba, amma ya zauna ya saurari ƙasidu daga jami'an ƙungiyar tarayya Afirka. Ganin batun dimokuraɗiyya na ɗaya daga cikin abubuwan da aka tattauna, ya sa na tambayi Obasanjo yadda yake kallon dimokuraɗiyya a Afirka.
There are no two democracies in the world that are exactly alike. For instance, we have presidential democracy in Nigeria. Now, when they cast their vote, they are the contestant who has the majority of popular vote may not be the president because they have other qualifications which they bring into play.
Yace a duk fadin duniya babu kasashe biyu da tsarin demokradiyya su yazo daya, wato dai kowace kasa na da irin nata yanayin yadda take gudanar da nata tsarin. An kammala taron ne da jawabai daga wakilan Majalisar Dinkin Duniya waɗanda suka naɗi bayanai domin su isa su gaba. Sarfila Hashim Gumel daga nan birnin New York.